dandalin VOA naiwa daukacin al'ummar musulmi barka da sallah da fatan an yi sallah lafiya. Allah ya maimaita mana amin. A shirin namu na yau zai canja salo ne domin a yammacin jiya ne masana'artar fina-finai na arewacin Najeriya ya yi babban rashi inda aka waye gari da rasuwar fitaccen jarumi marigayi Kasim Yaro wanda ya rasu aka kuma binne shi bayan la'asar a jiya. A bara ne dandalin VOA ya tattauna da shi wanda ya ce ya fara wasan kwaikwayo tun 1970 shekaru 47 kenan kuma ya fice a wasan kwaikwayon nan mai suna magana jari ce. Akan ce waiwaye a dan tafiya ga hirar da muka yi da shi a wancan lokaci.
Yau mun samu wani fitaccen jarumi ne da ya ga jiya ya ga kuma yau. A fagen wasannin kwaikwayo tun a wancan karni ko ma waye ku biyo mu domin jin yadda ta kaya.
Sunana Kasim Yaro.
Idan aka ce Kasim Yaro, kowa ya san fitaccen dan wasa ne. Ya aka fara wasa zan iya ba mu tarihi a
cikin shi. Dan wasan me ne? Dan wasan kwallo.
Kwaikwayo. Dan wasan kwaikwayo zan iya ba mu tarihi a takaice.
Ito mun fara da lokaci mai tsawo tun wajen 1970. 1970 kaga shekara nawa kenan
shekara 46
haka akai to da haka kin yi mun fara muna kananan yara ni kuma yanzu gashi na ta san mu 70
kai to a dan da aka fara ko a talabijin tunda na ji shekarun da tsayi
eh mun fara a dan da tun muna makaranta har ya kasance tun muna yi a dan da a makaranta har kuma da Allah ya nufa ga wannan ci gaba na sha'anin na'uran talabijin ya fito radio mai hoto sai muka shiga anan kuma aka ci gaba
to da aka fara da talabijin ta shigo shin an dan yi wani karatu ne ko kuwa an samu wasu waɗanda suka koya muku ka fara wannan harkan wasan kwaikwayo
sha'awa ce yawanci ke kawo mutane don yawanci duk wanda muke wasannin da su ba wanda ya taba daga university ma balle sai na take a ciki kin san ilimin abu daban kwarewa a cikin shi daban kamar yanzu ki je bakin hanya ne sai ki je ki ga mutum kin gashi a musulunce a ce ai makaniki ne mai gyaran mota sai ya gyara miki mota ta garin ki tuka ta daga nan har Ingila ki je ki dawo sai mutum da ke digiri guda hudu a mechanical engineering ya kasa gyara miki mashin
to da wani wasa aka yi fice
a to ai ban da ikon ci ga wasan da muka yi fice saboda wasannin da mun dunga yin su ne a jere a jere a jere ko ne ya samu karɓuwa wurin jama'a eh to yawanci dai mun fara ne da su kukan kuciya tambari karan bana magana jari da wasanni wanda dai wanda aka tsare amma kin san akan dan yi fina-finai a da a lokacin nan ba yanzu ba yanzu kin ga fina-finan da ake yi ai na soyayya ne haka iko yanzu kin ga wanda ta saba shekara 70 aka ce na fito ina wasan soyayya ai ba kankanin dariya za a yi ba
gaskiya ba kankanin dariya za a yi ba
madalla ko da kike soyayya kamar yadda ko kuje fadi da yaro da tsoho kowa na yi ko da ke ina so in muke wata matashiya guda daya ki ga mu masu sauraron rediyo ni fa ra'ayina an ce ra'ayi ne ka kowa da irin tashi
haka
alhamdulillah an ya ba bambanci tsakanin wannan kalma soyayya da kauna
akwai bambanci
kwarai da gaske
to meye bambancin
ni a yin da na dauka kin taɓa zuwa gidan abinci ka ce ina kaunan tuwo
a sai dai ina son tuwo
to soyayya ashe wani abu ne wanda yake na karamin lokaci wato temporary amma in na sai ina kaunan abu ina son shi tun da ina son shi yanzu kuma ina son cewa son shi har abada
kauna ta fi soyayya da ke na ta kaice
ta fi ta karfi
to kenan ma iya cewa yanzu masu fina-finai da suke yi da suke cewa soyayya kenan sun dan rage wa abun karfi
ba su ko sun rage mishi karfi ko sun kara mishi karfi ni dai na ga an kace wa ina tabbatar musu da cewa inda ni malamin makaranta ne kowa rubuta zan so kin ce kai gyara iyayen mu da aka aure su ba soyayya yake tsakanin mahaifina da mahaifiyata ba kauna ce ta shi kankanin su ko shi ne nake so a gane bambanci abubuwa irin waɗannan wanda yake yanzu ana ta amfani da kalmomi ne barkatai ba kai ba gindi
to ma iya cewa watakila harshen namu ne yake dan neman gushewa
ba harshe ne yake neman gushewa ba yawancin masu amfani da harshen ne ina tsammani ba su ji Hausan sosai ba ko ba Hausawa ba ne
Allahu Akbar duniya labari an binne marigayi a makabartar Bacama da ke garin Kaduna ya rasu ya bar 'ya'ya 8 daga cikin fitattun wasannin da marigayi yayi akwai Kokoro Adon, inda ya fito a matsayin Uncle Gaga, sai kuma fitaccen wasansa na magana jari, wanda ya tashi tun daga shekara 1980. Kasim Yero dai dan asalin garin Zariye ne, inda daga bisani ya dawo cikin garin Kaduna ya kuma zauna da kakansa Malam Muhammad Sambu, wato magajin garin Kaduna, a inda ya samu karatun boko. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.